بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar litinin sha biyu ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 31 ga watan August shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na uku cikin jerin giyan darussa karkashin matashiyar darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha a wannan darasi insha Allah zamu fara da tsokaci akan wato matsalar da muka kwana akan ta ita ce matsalar aure na biyu wanda sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi niyya ya aure wata mata mai suna Al-Aura bintu Abi Jahl radiyallahu anha wanda wannan matsala bata tabbata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi mun karanta hadisi wanda yazo a cikin riwaya ta al-Imam ainihin wato Al-Hakim An-Naisaburi rahmatullahi alayhi wanda asalin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim kuma zamu ji shi al-Imam Az-Zahabi zai kawo mana shi a nan gaba kuma ina so in takaita mana asalin yadda kissa ta faru kafin mu kai ga ta kamar yadda aka sani al-addinin musulunci ya zo da halaccin abinda ake cewa ta'addud az-zawjat ko polygamy auren mace guda biyu ko uku ko huɗu shine mafi yawa abinda Allah subhanahu wataala ya halastawa namiji ya hada mata fiye da daya a lokaci guda hudu shine maximum number Allah subhanahu wataala a cikin farko sunan nisa'i yana cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'udu Allah yace idan kuna jin tsoron kada ku kasa yin adalci game da marayu da suke hannunku da kuke rike da su to fankihu ma qabalakum minan nisa sai ku aure abinda ranku ya so zaɓin ku irin matar da kake so wadda ranka ya kwanta mata ta kwanta ma ranka irin abinda kake tunani na game da ya mace to ka aure abinda ranka ke so Allah ya ce ku je ku aure biyu ko kuma ku aure uku uku ko kuma kwarhur hudu amma idan kana jin tsoron ba za ka iya adalcin da shari'a ta ginda ya shiga matan ba tsakanin matan ba to Allah ya ce to sai ka aure guda daya ko kuma ka tsaya akan baiwa da kamallaka Allah ya ce wannan shi kuma ka kusa da karkata izuwa ga karkata ga wata daga cikin su ka zalunci daya wannan aya asali ce game da halasti halastin ta'addud az-zawjat wato yin mace fiye da daya kuma musulunci ya halasta wannan sahabbai sun yi tun kafin ma musulunci ya zo al'ada ce a cikin kusan dukkanin bil'adama larabawa bil akhsi kafin musulunci suna yin mata da yawa ana samun balarabe wani da mata takwas wani da 20 wani da 30 haka iya abinda arzikinsa da karfin mazakutarsa da bukatuwarsa da yadda yake jin shi wani attajiri ne ko mai sarauta gwargwadon haka suke ainihin auren mata da yawa kuma musulunci ya zo da wannan ka'ida kuma ya sanya ta ta zama abu wanda yake na halasti da kuma ka'idar kar a wuce hudu da ka'idar kuma cewa kada a yi zahalinci to wannan matsala ce da take ana tattaunawa da yawa a kanta a wannan bigiran zan so in ce mu a matsayinmu na musulmi mun yarda da duk abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta kuma abin da ake tsammani kenan ga musulmi akwai maganganu da mutane suke yi da yawa akan ta'addud az-zawjat suna fassara shi da irin yadda suke samu matsaloli a al'adun musamman kasashen mu na Hausawa wajen aure da sauransu munin al'adunmu da rashin kulawarmu da iyali ko kuma mutumin da bai isa ya aure biyu ko uku ba yaje duk wannan baya canza abin da Allah ya halasta ya kamata mu san wannan babu yadda za a yi canza abin da Allah ya halasta kuma Allah da halicin ya fi mu sanin yaya muke sannan wani abu basit da ya kamata mu fahimta shi ne a likitance a zamanance ma an yi bincike an tabbatar da mijin da ke auren mata biyu uku hudu yana da advantage a rayuwarsa ta ainihin wato lafiyarsa da ma tsawon rayuwarsa fiye da wanda yake aure mace daya sannan su kansu matan suna da wannan advantage din, amma mata ba sa iya gani saboda kuma a lokaci guda Allah ya sanya musu dabi'a ta kishi wanda take hana su ganin gaskiya game da wannan. Amma ladrib masala bari mu ga misali, idan mutum ya auri mata hudu a cikin shekara 20, a ce bayan kowace shekara 5 yana auren mace daya, da haka bayan shekara 20 zai zama yana da mata hudu. Kimatar shi ta farko inda aka aura, mu dauka an aure ta year 2000, yanzu muna 2020, kawacce kuma ta auri wani wanda shi kuma bai sake yin aure ba har yanzu shekara 20, ma'ana kawaye ne guda biyu suka yi aure a lokaci guda bayan shekara 20. Wanci mu dauka Asma'u mijinta yayi aure, bari mu faɗa da harshen da mata suke faɗa, yayi aure tana 5, ya sake aure tana 10, tana 15, yana ta aure yanzu shekara 20, amma yana da mata tana da gangaba guda hudu. Ita kuma Hindu mijinta tunda yayi ta bai ƙara yin aure ba sai bayan shekara 20 daga shi sai ita. To ka je ka duba gidajen ka ga yadda suke ta fuskar ita wannan daga ta, sai mijinta bayan shekara 20 za su zama kamar kan wani kawai da kanwa, duk wani abu da ke cikin soyayya da ji da juna duka zai wuce, za su zama kawai sai dai suna zama hakuri da juna, za ka babu daɗi a rayuwa. Wacce kuma da aka shekara ana ta ƙara aure bayan ka za ka zai zama kowace shekarun da ta yi da mijin a cikin hakika za ta tara shekarun guda 5 ne kawai ta da mijin, don haka hayan tana shaukin mijinta, tana jin shi, tana son shi hayan kuma za ta tara hayan, ana ta kokarin kowa tana so ta samu shiga a wurinsa, sannan za ka tara albarkar da za a samu ta yawan ƴaƴa a cikin gidan ta fi yawa. Kuma kar manta ƴaƴa din nan fa albarka ne, kyauta ce, hatta annabawa suna addu'a Allah ya ba su ƴaƴa. A wannan gidan kuwa za a samu ƴaƴa masu karanci, can kuma za a samu ƴaƴa mafi yawa. Sannan wancan mijin da ke da mata hudu ya fi samun lada, domin wani kuma tuntaji aluha fi timra'atika, lomar da za ka bai mata kamata ci lada ne, to shi yana da mata hudu zai ba su wannan lomar su ci, wannan kuma yana da mata daya. Duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata a kalla, ba mu cewa babu mushkiloli, babu abin da ba da mushkila, amma ko ka zauna ba ka da mata kana cikin jarabawa, in ma ka yi aure ɗaya kana cikin jarabawa, in ma ka yi biyu kowanne dai, amma dai abin da shari'a Allah ta halasta babu wanda ya sai canza wannan abin da shari'a abin shi a shari'a. Ina fata mun gane wannan na farko kenan. Na biyu, a wancan zamanin da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalan shi da surkan shi din suke rayuwa, a lokacin ma al'adar ta fi yanzu yaduwa, kusan kowa yana yin mata din da yawa, musamman shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mata a gidan shi da yawa. To da wannan abu ya faru kuma sai aka samu matsala. Abin da ya faru, Sayyidina Ali yayi nufin ya aure, sai ya ga dacewar ya je ya shawarci surukinsa kuma yayansa kuma dan uwansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da ya je magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce a ba za ka yi wannan auren ba. Sannan ita kanta Fatima ta ba da labari kamar yadda yake a cikin asalin kissan, aka ba da labari a cikin Bukhari ainihin wato da Muslim daga hadisin Miswar kenan, cewa Sayyidina Ali da kanshi ya gaya mai cewa Fatima ce ta tashi ita ma ta tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta je ta ce, take ce mishi inna qaumaka yatahaddathuna annaka la taghdabu li banatika, ai ana ta labari cewa kai ba ka yi ta yayan ka fushi, ba ka kishin yayan ka, ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ce mishi yannan gashi nan Aliyu zai yi aure, gashi nan take ce mishi hada Aliyu nakihun ibnata Abi Jahl, ga Ali nan zai je aure ɗan gidan Abu Jahl ma, wato dole tana shawwaha surar dan a fahimci abin sosai. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hudu ba, ya faɗi maganganu masu zafi, yake cewa ba za a hada wannan auren ba, sai dai in dan gidan Abu Talibin yana so, to ne ya saka mini yata ya je aure duk wanda yake so. Yace har ya yaga ainihin wato Abul As ibn Rabi, yace na aura mishi yata kuma na ga mutunci a wurin shi, wa ma'ana yana ishara ya ga wannan abin da aka mishi baya so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kwarai da gaske akan wannan al'amari. To abin da ya faru kenan, akai wannan fada, akai wannan abin da Sayyidina Ali shi kuma Sayyidina shi da ne nagari na kirki, sai ya hakura da wannan abin da Allah ya halasta mishi. Idan ma yana da kyau mu san asali, da ma shi aure sai da ɗaya ɗin halas ne, ba wai an ce dole ba ne kamar yadda maza galibi suke so su dinga nuna cewa ai dole ne fa sai sun yi, a'a halas ne, idan mutum yana so yayi yayi, kuma in ma yana so sai in zai iya, yana da duka wato ƙarfin biyan buƙatun rayuwar waɗannan mata, karfin abinci da kwakwalwarsa da karfin wurin zama da duk abin da ake bukata na namiji ya kula da mace fiye da daya to idan yana da shi sai amma ba wai kawai abu ne wanda kowa zai yi ba dama kuma ba adabiyance ba zai yi wani kisa sai malamai suke kallanta wasu akwai mutane wanda suke marasa kirki da suke ganin a gaskiya ba a kyauta wa sayyidina Ali ba to duk wannan tunanin za a ga batacce ne ko wani jindigi amma mutane malamai sun tsaya sun kalli kissar da kyau kuma sun yi mata wato sun fitar da fiqhu da yawa game da ita wanda shine muke so mu ga wasu daga ciki abu na farko shine wannan kissar tana nuni zuwa ga mashru'iyya na cewa idan mutum zai yi aure na biyu to sai da yardan matar shi da ke gida sai kuma da yardan waliyanta na fata mun gano nan jama'a na san wannan zaka yi mata dadi mun ga shi an nemi yardan Fatima da bata yadda ba iyayenta ba su yadda ba kuma wannan nuni zuwa ga su iyaye wajibi ne wajen yardar da za su yi ko rashin yarda su kalli masha'ir na yansu shi sa Bukhari ya wannan babin zabbur rajuli an ibnatihi fil ghayrati wal insaf ba daidai bane abin da maza suke mutum ya ce zai aure wai kawai sai dai matan shi na gida su gan shi da wata mata wannan ba daidai bane ya saba wa mutunci ya saba wa zaman kai ba daidai bane sai ka gaya musu kuma ka lallashe su shi sa al'ada mata Bahaushe akwai abin da yake ce mai wato abin nan dannan kirji ko menene wato za a dan yi mata wani compensation a dan yi mata akwati ko a canza mata gida ko a saya mata mota ko ta akai ta umara a dai mata wani abu da za ta dan ji dan sauki haka saboda dabi'a ce Allah ya halice su akai babu yadda ka iya bai ga wannan malamai suka ce wato dole ne a nemi mashru'iyyati talabi rida zawja al-asbab sadika wannan mata ta farko ko su na biyu na gida ko su uku na gida dole ne ka nemi yardar su akan cewa ina so ne abai kuma wance ce ka nemi amincewa su kuma ka gaya musu wace ce idan suka ki baka da halin da zaka ce dole sai kai domin a lokacin da ka sadu wata fitina ne kuma kaga daru mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kuɗa barna ya fa alkhairi fi da jawo wani alkhairi ma'ana yanzu kana so kai saboda maslahar kanka duk ka rikita gidanka da ƴaƴanka da iyalanka ba daidai bane wannan abin da mutane suke ba daidai bane sai ka hakura har a samu daidaito daga nan aka fitar da matsala ita mata saddin zari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokarin kare zari'ar kada fa a auro wata mata wacce ta cutar da Fatima ita mata za ta cutu a karankin kanta domin ta cutar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta samu matsala kenan a rayuwarta shi sanau yake cewa da shi da Ibn Battalin wannan hadisin na nuni zuwa ga harancin aikata adna ma kad ya ta'azza bihi annabi sallallahu alaihi wasallam harancin aikata duk wani abu wanda ko dan yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya cutuwa sakamakon aikata wannan abu kaga aikata aure na biyu da Aliyu ya so yi wannan abin kada zai iya jawo cutuwa ga Fatima cutuwa gare ta kuma cutuwa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ce yu'dhini ma yu'dhiha rabani ma rabaha ko yuribuni ma rabaha duk abin da zai cutar da ita da cutar da abin da ya samu ta damuwa zai samu damuwa da haka haramun ne aikata duk wani abu wanda a sanadiyar shi zaka iya cutar da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan hadisin yana nuni zuwa ga kisa tana nuni zuwa ga baqa'ul ari aril aba'i fi abna'i dan iyaye suna da wani abun kunya abun Allah wadare ashi yana ban iyaye ba za ka ce yar gidan Abuja ita fa mace ce musulma amma sakamakon dan ya ce ga wani babban kafiri da yake da mummunan tarihi game da alaƙar shi da musulunci wannan mummunan tarihi ya bi ta haka mummunan tarihi yana bin dangi kamar yadda muka sani har yanzu haka yake al'adance duk wanda zai aure yana so ya aure yar gidan mutanen kirki wanda zai bada ɗan shi yana so ya bada yar ɗansa a gidan da suke da tarihin kirki da zaran ya ji wani mummunan tarihi ko abin Allah wadare da ya danganci dangin waɗanda suke so su yi sukutaka da shi zai ce a to wannan kuma abu ne tabbatacce kenan a shar'ance sannan malamai suka ce annal mar'atul ghaira mace mai zafin kishi idan khashiya alaiha
waliyuha idan ku shi alaiha idan aka ji tsoron cewa zafin kishin ta zai haifar mata da matsala in an mata kishiya ala waliha an yas'a li hibbi li hibbiha ko li hibbi irbiha wajibi ne akan babanta ko wanta ko duk wani da yake shine waliyin ta ya tsaya tsayin daka ya ga cewa ba su tabbata ba mana duk kace kana gidan aure zai mata kishiya fa za al'amari yana zai yana neman ya bafa tana wajibi ne ka tsaya janibin ta baya ka zo kace ai uwarki ma tana da kishiya kai ma da kace gidan ku kin da kishiya ai a kyare ta rasa wanda zai taya ta wannan jin zafi ba daidai bane ba daidai bane wannan abin da mutane suke wajibi ne a taimaka mata ai mata wa'azi tukunna in ta ji ta karba to in bata karba ba to a san yanda za a yi dai a zauna lafiya kar a je a batta ta yi abin da kamar da annabi ya ce katta da ma ina tsoron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina tsoron autajja katta je ta zama ta gaza hakuri kar ku bar yar ku da take gidan miji kishi ya kai ta ga zuwa gurin boka kaga ta za ta fita daga musulunci ko kishi ya kai ta ga kisan kai kaga za ta shiga wuta ko tun anan duniya je a rufe ta a gidan yari ta lalace rayuwar ta lalace kar ku bari ku ga yar ku haka sai a zauna a san yanda za a yi wani ne kai hakuri da auren nan ku zauna ku ci gaba da zaman lafiya in yaki ai mata kuli ka zauna lafiya ya dai a rabu fa insakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan amma kar a ce kullun kike hakura akan ki aka fara yanyanye a rasa wanda zai taimaka mata akan rage mata wannan zafin radada shi musulunci kullun yana kallon mata a matsayin mutane masu rauni kuma abin tausayawa wadanda kuma ya kamata a mu'amalance su mu'amala ta tausayawa to waɗannan masu tausayar nan kuma su ne babanta da ɗanta da mijinta da yayyinta da duk wani miji da ke kusa da ita ana so ya tausaya mata da farko haɗa akan a rasa wanda zai taya ta amma tayawar bisa ma'aunin shari'a bisa abin da yake ya halasta sai a nemi ne maslaha to shi sa Buhari wannan babin cewa uba ya tsaya wa ƴarsa wajen ganin ya kare mata mutuncinta akan kishi da kuma cewa mata abinci sannan kuma wannan yayin ne ya ga cewa al-ghayra ash-shadida laysat aidan tsananin kishi ba abin aibata mace bane akai domin da abin aibanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aibata Fatima akai da ya ce mata ba daidai bane kamar yadda misali ya hana ta saka sarkar zinariya ne kewayawa kamar yadda ya ce ya hana ta zuwa neman ceto da ta zo neman ceton a yafe ma wani wanda ya isa ta kun tuna hadisin ku kun ga a can sai yana mata abin ta yi ba daidai bane da yake kaunta da yake amma nan kuma yana mata ya goyi bayan ta saboda kishi mata ku ji wannan zafin kishi ba aibu ne amma dai kar ki bari zafin kishin ki ya saki je ki abin da ya zama aibu shine abin ita yanzu Fatima bata ce bari ta sawa Ali guba ya ce mutu ko kuma ta dindima mishi wuka ko ta dinga zagin uwar shi irin yadda ku kuke ba bata yi wannan ba ko ta fugun boka sai ta fara babanta babanta kuma ya goyi bayan ta aka samu maslaha to kuma sai kike fada ma iyayenki idan sun goyi bayan ki fadi hawa ne mata in ba su goyi bayan ki ba sai ki hakuri ina ba ta bin gano na ya koyi kuma mata sai ki hakura ki dogara ga Allah ki dogara ga Allah din cewa ba kanki faro ba wannan kuma hadisin haila aka ce yana nuni zuwa ga ashe so da miji ke wa wata mata bai hana yi mata kishiya to mata mu kawo kuma su tana suke ji yafi ai ya daina santa ba haka bane an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa kafso cikin mata yace Aisha amma kuma Aisha kishiyin ta nawa kishiyin ta sai an kirga sannan da manzo Allah yake mata sallallahu alaihi wasallam bai hana yi mata kishiya ba kuma hakan bai sa ya daina santa ba to da haka mata ku san wannan mu maza so baya hana mu mu yi miki kishiya ma'ana namiji mijinki bai dan yana son ki wannan bai hana kuma ya ga wata yaso Allah ya mishi zuciya ne fa da ta isa fiye da kwaya daya ku fahimci wannan ya ku mata ina fata muna so ne ai balancing a wannan maganganun kowa ya san matsayin shi mun ji cewa tsananin kishi ba abin a soke ki bane akai ba abin zargi bane ba mummunar dabi'a bace amma kuma ke ma ki sani sanda mijin ki yake miki kuma wannan bai hana zuciyar shi kuma ta kaunaci wata Ibn Hajar al-Asqalani ya kalli wannan mas'ala cewa dan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da suke gani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai aure ƴaƴan wasu ya musu kishiya amma kuma shi ya ki bari a yi wa ƴarsa duk da kuma ya ce halas ne sai Ibn Hajar ya ce wannan yana daga cikin khasa'is ne na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da auren ƴaƴansa musamman Fatima wannan daga cikin khasa'is kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi khasa'is na cewa eh halatta wani ya auri matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi ba tare cewa matar kowa kuma ya halatta idan mutumin ya sake ta ko mutumin ya mutu ya bata wani ya aura amma matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a babu wannan ba za a aura ba ko to haka ƴaƴan shi ma an aure su kuma ba a musu kishiya dan haka ya ishara zuwa ga wancan Abul As ibn Rabi cewa shi ya cika alƙawarin da aka masa wannan ya nuna ibada tausayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga Fatima da ire-irenta da kuma tunanin cewa ai tana da matsaloli na farko daga cikin matsalar ta shine dan uwanta da sirrin rasu mahaifiyarta ta rasu ba ta da kowa sai shi sai kuma mijin dan me kuma mijin zai ce yana so wai sai ya raba kaunar take mishi ya raba ya ba wata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai inda ka ganin cewa ba a yi mata wannan ta'annati ba har ila yau wannan hadisin wannan kisa ta tabbata cewa sayyidina Ali ba masumi bane shi yayi abin da daga baya ya janye kuskure yayi da kuskuren shi kuma ya janye ma'asumi kuma shine wanda baya kuskure ibn taymiya ya faɗa wannan a cikin hadis sunna ya mai wa da in shi'a rai da suke cewa sayyidina Ali abin baya kuskure to yanzu wannan abin da yayi ya kuskura abin da ya kamata ya daidai in ka ce ba haka ba to kana nufin shi na manzo Allah ne ba daidai ba kenan mu kiyaye da kan manzo Allah ne daidai na sayyidina Ali ya zama kuskure tunanin da yayi cewa ya halasta yayi kaza kuma wannan ne yanzu ashe akwai abin da ya halasta amma zai zama yin shi ga wani kuskure ne domin a ƙarshe zamu ji annabi ya ce mishi bana halasta haram bana haramta halasta abin ya halasta amma kuma akwai wanda in yayi shi a yanayin da in kai abin da ya halasta sai ka zama kuskure sai zama kuskure misali yanzu akwai kana bin wani bashi ya halasta ka je ka nemi bashin ka a baka amma kuma hala akwai yanayin da zaka zo ka tarar da mutumin da ya kamata ka tambaye shi bashin a daidai lokacin ba a ce misali kana zuwa neman bashin sai ka tarar da mahaifin shi ta mutu ana mata jana'iza sai kai ka shakule shi ka ce wani ba ni kuɗi na kan kuɗin ka ne ya kamata ka nema amma zai iya zama kuskure a wannan yanayin saboda ba kai mura'at na ahwal ba misali kenan haka nan ibn Qayyim al-Jawziyya yayi maganganu masu muhimmanci akan wannan hadisin musamman a cikin Zadul Ma'ad da kuma cikin littafin shi Idatul Hafan a Zadul Ma'ad yake cewa wannan hadisin wannan kissa ta hadisin tarihin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sorry auren Ali da soyayya na biyu dinnan yana nuni zuwa ga cewa idan mutum yawa matar shi sharadi sanda za su yi aure to duk wannan sharadin wajibi ne ya cika shi kamar yadda ya tabbata annabi yana cewa babu sharadin da ya kamata ku cika kuma kamar sharadin da kuka aka halasta muku farzin mata da shi idan mutum ya sharadi sai dai in sharadin da ya zama ya saba wa abin da Allah ya halasta to daga cikin ma babu wannan maza sukan yi wannan yaudarar su mata sharadi cewa ba za su yi musu kishiya ba daga baya su babu shakka wannan kare alkawari ne in ji malamai idan kai mata ka sharadin cewa in ka aure ta ba za ka yi mata kishiya ba za ka yi aure a kanta ba to bai halasta kai aure ba sai in daga baya ta yadda sai ta yadda ka kare wannan sharadin rashin kariya shi zai zama wato cin amana abin da aka yi alkawari da kai haka misali idan ka mata alkawarin ba za ka bar da ita garin su ba to dole ne ka cika wannan alkawarin don wannan alkawarin baya daga cikin abin da ya halasta haram ko ya haramta halas idan ko ka tashi ka ki bin yadda kuka yi yarjejeniya to tana da ƴancin ta ce to a rabu kala alfasu haka ibnu qayyim al-jawziyya ya faɗa cikin zadul ma'ad cikin mujalladin shi na biyar yace kuma wannan yana nuni zuwa ga wannan mashrut al-mashrut urfan kal mashrut lafzan abinda aka san sharadi ne a al'ada to sai yake da abin da an yi sharadi a lafazi alal misali a al'adar mutanen gari kaza an san cewa idan za ka aure ɗan su to da kaza da kaza da kaza ana yin su sharadi ne sai an yi su to wannan ko ba a faɗa ba dole sai an kawo haka in kai uban an san sai kai kaza to ko ba a faɗa ba dole ne sai an kawo idan ba a kawo mutum yana da ƴanci ne ya tambaya ba zan mana misali da zamu fahimta kawai sai ka tara dan asaba sai ka hau kuka tafi kawai sai ka je ka sauka kawai sai ka ce mishi to sai an jima wace kai nuri ka ba kana zuwa kawai sai ka sauka sai ka ce sai an ya ce ba ni kuɗi na sai a ai ba mai jinga da kai ba ni ban san a ta wani a ai a urfi an san da zara an ga irin mashin kaza ka hau an san kuɗi yake biya da haka ba sai kun yi sharadi ba dole ka biya wannan kuɗin ko ka zauna kawai ka ce mai balangu yanka mu ba ni balangun nan wani komai tseren nan kawai ka ce ka tashi ba tare da ka tambayi kuɗin ba sai ka biya kuɗi saboda a urfi an san cewa wannan abin na siyarwa ne ka gani shinkafa ka ce mata zuba mu kawai ta zuba maka fulani ka ce ka tashi sai ka biya saboda mene saboda a urfi an san cewa wannan abin na siyarwa ne ina fata na fahimci wannan wato ba sai ka tambayi kudin ba ba sai an yi yarjejeniya ko an yi ciniki ko ka nemi maraji ba an san kudin to dole ka biya shine al mashrutu urfan kal mashrutu lafzan abinda yake sharadi a al'ada to kamar sharadi ne a lafzi haka misali a ce akwai wasu al'ada misali mu dauka akwai mutanen garin da ara zuga yan barna da wannan kanuri a ce ba a musu kishiya ko to idan da gaske ne ni ban sani ba ba kanuri bane garin mu wallahu alam idan kanuri sun ji saba da amsa idan da gaske ne haka ka san cewa ba a yi ma yasa kishiya kaje ka aura to in ka aure ta babu yin kishiya sai in sun yadda in ka je kai kishiya to ka saba sharadin kuma suna da yancin su ce ka saka musu yasu duk wannan malamai suka faɗa sannan malamai suka ce wannan hadisi ayyala yana nuni zuwa ga cewa mace darajar ta shine irin darajar mijinta irin darajar mijinta to irin darajar ta ce kuma a karkashin haka za a gina in za a auri wata dole shi ta kai irin wannan daraja idan darajar bai kai ba tana da yanci ta ce ban yadda ka auri irin wannan ba shine sayyidina Ali babban mutum ne kira ka Fatima ma koda a ce ba dar manzon Allah ba ce yake aure kenan sallallahu alaihi wasallam to ita ma ta kai wannan daraja kamar yadda ga ana yi misali a wannan rayuwar tamu gwamna to matar shi babban mace ce ko ba haka bane sarki matar shi babban mace ce malami matar shi babban mace ne koda jahila ce ana ganin darajar ta haka ne kuɗi matar shi mai kuɗi ce koda ba ta da kuɗi darajar ta ce sannan wannan yana nuni ga cewa shugaba ko wanda yake gaba da kai yana hana ka aikata wani abu da ya halasta idan ya ga akwai maslaha dama halas ba dole sai aikata shi shine yin aure na biyu ko na uku sai ko da yin aure na ɗaya ma halas ne ko to baban ka na iya hana kai idan ga ma akwai maslaha yake cewa lokacin auren ka bai ba malamin ka na iya hana kan yake cewa aure zai iya ja maka matsala a daidai sanda kake karatu har da ka bata zauna ba duk abin da wani kasuwanci da kake so ka shiga wa Allahu da ya ko to wanda yake gaba da kai na iya hana ka karkace sai an ga maka inda ya haramta shari'a shi yana da yancin ya hana ka shari'a ta ba shi dama yayi irin wannan tasarrufin akan ka kamar da Ibn Battal yake fada sannan kamar da muka ambata tun farko Ibn Battal ya ƙara mai ta wannan magana cewa mace tana da yancin ta yarda ko ta ki yarda kafin mijinta ya shigo da wata kishiya gida tana da wannan yancin maza ku ji wannan ba daidai bane abinda maza suke yi kawai su dinga gaban kansu sai dai a gansu kawai za su yi aure wani ma ba zai faɗa ba sai ranar Alhamis ana gobe Juma'a bayan sallar Juma'a ba dauraron gaskiya saboda Allah wannan ba mutunci bane ba daidai bane ku daina yin wannan ya kuma za musamman ahlus sunna mutanen mu sai ku ga mutun ya dauka wai hakan wai wata sunna ce ba sunna bace kuma kar ku ce wannan katin da ake wa ana nuna mata ki rena kwa ana faɗan gaskiya ne duk waɗannan istinbadat ne na malami babu kwaya ɗaya nawa ni ma ni a suwa zan yi wannan istinbadat Allah ubangiji ya sa mu dace to wannan take take nan kwarai idan mun je gaba ta gida mu ƙara ambatan wasu daga cikin fa'idodi din idan an bace wata riwaya dama takin darasin shine ainihin wato darussa daga tarihin rayuwar Fatima radiyallahu anha wa salawatullahi wasalamu ala abiha wannan ce Fatima radiyallahu anha ta ci nasarar wannan ainihin wato daga da aka yi sayyidina Ali bai yi aure ba bata zauna da kishiya ba san bata zauna da kishiya ba sai dai bayan rasuwar shi والله اعلم وقد روى الترمذي في جامعه من حديث عائشه انها قيل لها اي الناس كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا بيك تشوا الترمذي يرويته a cikin aljara nashi daga Aisha Allah ya kara mata da take cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi ayyun nasi ahabba ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne fi kaunuwa tuwa gare ka qalat fatima take cewa kila laha an tambayi Aisha wane ne aka fi so fiye da manzon Allah ya fi so fiye da kowa tace fatima min kibalin nisa ya fi kaunar fatima a cikin mata wani na rijali zawjuha a wajen maza kuma ya fi ƙaunar mijinta wa in kana ma alimtu sawwaman qawwaman ta ce kuma ban san wani kamar shi wanda yake mai yawan azumi da yawan tsayuwar dare ba kuntu laysa isnaduhu bi dhaka zabi ya ce wannan isnadin shi bai inganta ba Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Hakim da Tabarani da kuma Tahawi a cikin Mushkilul Athar amma lalle hadisi ne da izi a cikin isnadin sa akwai Abdullah ibn Ata wanda malamai suka ce da isi ne Sheikh Al-Albani a cikin Ad-Da'ifa lamba hadisi na 1124 ya tattauna game da raunin wannan riwaya kuma akwai na kara mutun da abin da ya tabbata daga Aisha aka san wannan ne dan tambaye hadisin Abdullah dan Amr mudan Qas da ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilayka yace Abu Bakar yace Aisha yace min ar-rijal yace Abuha to kaga wancan shine sahihi abin da ya tabbata a cikin Bukhari wannan yana da matsala sosai a cikin isnadin sa to kuma ga nakara matniya wallahu alam za mu sarara anan wannan shine karshen darasi na uku kuma insha Allah sai mu hada darasi na hudu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah